kuma kamar yadda aka saba muna tare da Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo, malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci na Jami'ar Bayero dake nan Kano. Akarmakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Dan uwa masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha take fada, cewa idan ya tashi sallar dare yakan bude sallarsa da fadarsa, yakan ce Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil, alim al-ghaib wa shahadati fatir as-samawati wal ard, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wato yakan ce Allahumma rabb Jibril wa Mika'il, ya Allah ubangijin Jibril da Mika'il da Israfil, fatir as-samawati wal ard, wanda ya halicci sammai da ƙasa, alim al-ghaib wa shahada, masanin abinda yake boye da wanda yake sarari, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka dangane da abinda suka kasance suna sabani akan sa, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik, ka shiryar da ni game da abinda akai sabani akan sa da izininka, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, domin kai kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici. Manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah ta'ala ya zabe shi, ya tsarkake masa zuciyarsa, ya tsarkake masa harshensa, ya tsarkake masa tunaninsa, Ubangiji ta'ala yake cewa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah yake ma dalla sahibukum, ma abocinku ko abokinku bai bace ba, wa ma gawa kuma bai halaka ba. Wato ma dalla bai bace ba, bai zama yana yin aiki bisa jahilci ba, wa ma gawa kuma bai zama yana yin aiki bisa ganganci ba, ko kuma bisa taushe ko danna ilimi, wa ma yantiqu anil hawa kuma bai kasance yana furci da san zuciya ba, in huwa illa wahyun yuha, duk abinda yake faɗa ba wani abu ne face wahayi da aka yi masa. Ubangiji ta'ala ya tsarkake masa zuciyarsa, ya tsarkake masa harshensa, ya ce ma zagal basar wa ma taga, idansa bai karkace ba kuma bai wuce gona da ilimi ba, ma kadhaba alfuadu ma ra'a, zuciya bata kai bata yi ƙarya ba game da abinda ta gani. Allah ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ashe ba mu yalwata maka kirjinka ba, ma'ana lalle mun yalwata maka kirjinka. Da haka Allah ta'ala ya tsarkake Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kowace nahiya, duka gabobinsa, duka tunaninsa, duka kudurinsa, babu wani abu na Manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi dan yake da rabo a ciki, wanda har ta sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai, ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin, qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Annabi ya ce wa sahabbai, babu wani ɗaya daga cikin ku face akwai shaidan tare da shi. Suka ce har kai ya rasulullah, ya ce hanni sai dai Allah ta'ala ya taimaka min akan sa, sauraka ya miƙa wuya ya sadu da ya musulunta, baya umarta ta da wani abu sai alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake da wannan matsayi da wannan martaba da wannan daraja da wannan ɗaukaka da Allah ta'ala ya masa, duk da haka ya kasance cikin dare yana tashi ya yi alwala, ya sa gabansa gabas, ya daga hannu yana addu'a, yana Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa shahadati, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Duk da wannan matsayi bai gushe ba, yana roƙon Allah ta'ala ya shiryar da shi, bai gushe ba, yana roƙon Allah ta'ala ya nuna masa abin da yake mafita, abin da yake gaskiya a cikin dukkan abin da jama'a ko al'umma ta yi sabani akan sa. Shi kaga babu wani wanda yake zai ji cewa ba ya da buƙatar irin wannan addu'a, ba ya da buƙatar neman tallafi da agaji daga Ubangiji dangane da abin da yake wato fuskanta ko yake aikatawa na addinin sa ko na rayuwarsa, dukkanin mu masu tsananin bukatuwa ne zuwa ga shiriyar Ubangiji, zuwa ga hasken Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi sujjada, a cikin sujjadar sa yana addu'a, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi qalbi nuran wa amami wa amani nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran waj'al li nuran ala nur. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake addu'a, yana roƙon Allah ta'ala ya sanya masa haske ta ko'ina, ya sanya masa haske a zuciyarsa, ya sanya masa haske a jinsa, ya sanya masa haske a ganinsa, ya sanya masa haske a gabansa, ya sanya masa haske a bayansa, ya sanya masa haske a damansa da hagunsa da samansa da ƙasansa, ya sanya masa haske bisa haske. Wallam yaj'alillahu lahu nur nuran fama lahu min nur, duk wanda Allah ta'ala bai sanya masa haske ba, to babu wanda zai iya haskaka masa gabansa. Don haka muna da buƙatuwa ko da yaushe na mu rika addu'a Allah ta'ala ya haskaka mana rayuwarmu, ya haskaka mana zuciyarmu, ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon kauce mata. Babu abin da ɗan adam yake buƙata irin ya ga ya gane hanya, ya gane as-siratul mustaqim tun a nan duniya, sai da zai iya haye as-siratul sirat da Ubangiji zai sanya tsakanin wutar jahannama da kuma aljanna. Mutumin da ya kasance da gadidansa a nan duniya ba su kafu akan siratul mustaqim ba, to babu shakka a lahira ba zai iya samun ƙetare sirati da Ubangiji ta'ala yake cewa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma yunjil ladina amanu thumma yunjil ladina taqaw thumma yunjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya. Ubangiji yace babu wani face ya bi ta kan jahannama, in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, wannan hukunci ne da Ubangiji ta'ala ya riga ya zartar da babu makawa. Thumma yunjil ladina taqaw, Allah ya sanar mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah, wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya, mu bar az-zalimai a gurfane a cikin wutar jahannama. Saboda haka babu wani face ya bi ta kan sirati, idan har a nan duniya bai samu tsayuwa akan siratul mustaqim ba, to a lahira babu shakka ba zai iya haye wannan sirati ba, ko kuma zai haye shi amma cikin wahala. Don haka dole ne mu rika roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu wannan tafarki, kamar yadda ya koyar da mu, kamar yadda ya dora mu akan turbar addu'a ko da yaushe cikin sallolin mu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Mu rika roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya a cikin dukkan al'amura, kada mu rika ɗaukan cewa rayuwa lalube ne a duhu ko addini lalube ne a duhu, kawai kai abinda kake ganin shine daidai, koda kuwa baka da tabbaci akan cewa wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar al'ummar sa akai. Kai kokarin sanin abinda yake gaskiya kai tabita, kai kokarin sanin abinda ba gaskiya ba ka tsaurace masa. Addinin musulunci ba addini bane da ake bin rububi, ba addini bane da ake bin abinda aka taso aka gani ana yi, koda ko ba a san dalilin da yasa ake yin sa ba. Addini ne da aka kafa shi akan basira, akan hujja, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana min mushrikin. Kace wannan ita ce hanya ta, shine tafarki na, ad'u ila Allah, ina kira zuwa ga Allah ala basira, a bisa basira wato a bisa hujja, a bisa ilimi, a bisa dalili, ba haka kawai jin cewa mutum ya saba da abu ko al'adar sa ce ya dauka shine addini, sai ka samu basira a cikin wannan addini sannan ka zama a bisa tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrikin. Allah ta'ala ka shiryar da mu tafarki madaidaici, Allah ta'ala ka ganar da mu gaskiya, Allah ta'ala ka ba mu ikon binta, ka ganar da mu ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata.
Amin sama amin. Malam tambayar mu ta farko a wannan mako cewa take yi, me ake nufi da kalmar ijtihadi?
To ijtihadi abinda ake nufi shine malami yayi kokari ya gane abinda yake daidai, musamman cikin mas'alar da aka jeho masa ko tambaya ko yake bincike akan ta. Yayi kokarin bibiyar dalilai na Alkur'ani da Sunna da ijma'i da kiyasi da sauran dalilai waɗanda malamai suka yi bayanin su, bin waɗannan hujjoji da ƙarelece su da kokarin tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba shi ake kira ijtihadi. Ijtihadi ana yin sa wato a dukkan wani wanda ba annabi bane to yakan yi ijtihadi. Malamai sun yi sabani cewa annabawa suna yin ijtihadi ko ba sa ijtihadi, wasu suka ce annabawa suna ijtihadi ga abin da ba a saukar masa wahayi ba, amma da zarar aka saukar musu wahayi shikenan. Amma ga al'umma wani ijtihadi an san ana yin shi da kokarin gano gaskiya. Idan mutum yayi kokarin bin dalilai da bincike akan su da bin diddigin su da kalaidaice su, idan ya dace da daidai din da yake nema, to babu shakka wannan yana da lada guda biyu: ladan kokarin da yayi na gano wannan hukunci, da kuma wato ladan kokarin sa, da kuma ladan gano hukuncin sa, samun cin nasara ya gano daidai din. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace: idza shahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajr. Wanda duk idan malami yayi kokari yayi ijtihadi wajen ya gano daidai kuma ya ci nasarar gano, wato yana da lada biyu: ladan sa na farko shine ladan kokarin da yayi, lada na biyu kuma ladan cin nasarar da yayi ya gano daidai din. Sannan idan ya kuskure kuma yana da lada guda daya, shine ladan kokarin da yayi wajen ya gano wannan daidai din, sannan kuma Allah ta'ala zai gafarta masa abin da yayi na kuskure. Idan malami yayi ijtihadi ya dace ya gano gaskiya, to wannan shine ake bin sa sau da kafa, ba dan yana walan wala ba, sai dan yana kasancewar ya gano abin da yake daidai da hujjar sa da nassin sa daga Alkur'ani ko daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga abin da malamai suka yi ijma'i akan sa ko kuma ta hanyar kiyasi sahihi. Idan kuma malami yayi kuskure akan abin da yayi na ijtihadi, to yakan samu lada guda a gurin Ubangiji, kuma Ubangiji na yafe masa laifinsa ko kuskurensa, saboda Allah ta'ala yana cewa: rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Ubangiji, kakka kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko kuma muka yi na kuskure. Dan haka ijtihadin da mutum zai yi kuskure, wannan Allah ta'ala ba zai kama shi ba, kamar da ya tabbata a riwayar Muslim, hadisin Abdullah ibn Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: kad Allah ta'ala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: Allah ta'ala ya ce: kad fa'altuna, an sa wannan addu'a da mu'mini suke: la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Amma game da shi wanda yake mabiyi ne, yayin da ya gane cewa malamin sa yayi kuskure a wata mas'ala, to bai halatta ya ci gaba da bin sa ba akan wannan kuskure. Idan shi malamin sa Allah ta'ala ya yafe masa saboda iya kokarin sa da yayi wajen ya gano wannan mas'ala din yayi kuskure, to shi wannan bayan ya gano cewa malamin sa bisa kuskure yayi fatawarsa, to bai halatta ya bi shi ba, in kuma ya bi shi to shi yana da laifi, ba zai fake da wannan cewa malamin sa shine ya faɗi wannan magana ba, domin malamin sa shi karan kansa ba shine hujjar ba. Hujjar shine abin da ya cimma na daidai ko abin da ya cimma na hujja na dalili daga Alkur'ani da Sunna. Saboda haka abin da malami yayi daidai ana bin sa akai, abin da yayi na kuskure bisa ijtihadi Allah ta'ala zai bashi lada, kuma ana masa addu'a Allah ta'ala ya yafe masa abin da yayi na kuskure. Wannan a takaice shi ake nufi da ijtihadi.
To sai tambayar da ke cewa mutumin da ya karbi gratuity zai fitar musu da zakka, ganin cewa sun dade ana tara su.
To duk abinda mutum bai zama mallakar sa ba, koda kuwa ana tsammanin zai zama nashi, to ba zakkar sa ba ta wajaba akan sa sai lokacin da ya mallake shi, domin wani abu ne da ba tabbas cewa zai shigo hannun sa. Sau tari ana samun irin wannan wanda zai cancanci shi wannan dukiya din amma ba a bashi ba, saboda haka yayin da ya shigo hannunsa ya tabbata ya mallake shi, to a wannan lokacin zai fitar masa da zakka daga lokacin da ya shekara a hannunsa, kuma in ya kai nisabi. Idan bai shekara ba, ba daga karɓarsa zai fitar masa da zakka ba, kuma zai ce zai fitar masa da shekarun da suka wuce ba, tunda wani abu ne da bai zo hannunsa ba, bai tabbatar da mallakarsa ba har sai lokacin da ya zo hannunsa.
To wani ya ce, shin wai akwai hadisin da ya ce duk wanda ya shafa shekara yana kiran sallah aljanna ta tabbata a gare shi?
Akwai wani hadisi wanda yake cewa man azzana sanatan ala niyyatin sadiqa ushira yawm alqiyamati wa uqifa ala babi aljanna wa yuqalu lahu ishfa man shi'ta. Cewa duk wanda ya kira sallah shekara guda da kyakkyawar niyya ko kuma niyya ta gaskiya, za a tashe shi ranar gobe kiyama a bisa, wato a tsayar da shi kofar gidan aljanna a ce da shi ne micetan wanda kake so ka ceta kuma ba shi ceto. Wannan hadisi yana nan amma bai tabbata ba, kamar da malamai suka yi bayani. Suyudi ya kawo shi a cikin Zailul Ahadith Al-Mawdu'a, wato littafin sa ke tattara hadisai wanda ba su tabbata ba. Ya kawo shi a cikin Jami'us Saghir, bai kuma ce komai a kansa ba, amma a cikin littafin sa Zailul Ahadith Al-Mawdu'a ya kawo shi a cikin hadisi ne wanda yake bara gurbi, wanda bai tabbata ba, hadisin ƙarya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba. Yana nan cikin littafin Al-Fawaidul Majmu'a fil Ahadith Al-Mawdu'a, hadisai wanda suke ba su inganta ba, wanda Imam Shawkani ya rubuta. Sauran hadisi ne wanda bai tabbata ba. Kiran sallah yana da falala, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisai ingantattu masu yawa, wanda Al-Imam Al-Munziri ya kawo su a cikin littafin sa At-Targhib wat-Tarhib, wanda yake magana akan falalar kiran sallah, kamar wanda ya kiran sallah cewa dukkan wani wanda ya ji shi zai masa addu'a, zai roƙa masa gafara ranar gobe kiyama, zai roƙa masa gafara, sannan kuma zai masa shaida ranar gobe kiyama, sawa'un mutum ne ko aljanni ko dabba ce. Kaga wannan karan kanta wata falala ce babba ta mai kiran sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'adhdhinuna atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah, wato masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar gobe kiyama. Malamai suka ce abinda ake nufi a nan, ana nufin turmutsitsi da za a samu na yawmul mahshar, ranar da Allah ta'ala zai tattara mutane, su za su samu numfasawa, kamar ka shiga cikin turmutsitsi ne da cinkoso amma kana da tsawo, kaga za ka shaki numfashi yadda kake so. Sabanin wanda yake mai karamin diri, wanda yake gajere, to wannan turmutsitsi din zai iya damun sa, zai iya kuma cutar da shi. To kamar Allah ta'ala ya yi alkawari ne ga waɗanda suke kiran sallah cewa a ranar gobe kiyama ba za su sha wahalar turmutsitsin tsayuwar ranar hisabi ba, kaga shi karan kansa wannan falala ce babba ta mai kiran sallah. Saboda akwai falala iri-iri, amma wannan hadisin idan ma ka ji wani ya faɗe shi, to bai tabbata ba, hadisin ƙarya ne, bai tabbata ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin sanadinsa akwai wanda ake kira Muhammad ibn Maslama da wanda ake kira Musa ibn Abdullah al-Tawil, da dukkanin su malamai sun karyata su. Su ji shi Musa ibn Salama yana rawaito hadisan ƙarya daga Anas ibn Malik, domin hadisin ana jingina shi zuwa ga Anas ibn Malik. Saboda haka hadisin yana ƙarya wanda bai tabbata ba, hadisan da suka tabbata na falalar kiran sallah sun wadatar, ba a buƙatar wani hadisi kuma wanda yake bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba.
Sai sako da ya zo daga ɗan Habu Kurna wanda yake cewa ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ya haramta take wando.
To akwai hadisai da yawa wanda suka zo ana, akwai hadisin Abu Huraira, akwai hadisin Abu Dharr, akwai hadisin Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hadisin Abu Huraira yana cikin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man jarra thawbahu huyala lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah, wanda duk zai ja tufarsa a ƙasa, yana mai nuna isa da taƙama, to ba zai shiga aljanna, Allah ta'ala ba zai dube shi ba ranar gobe kiyama. Haka wani hadisin shi a cikin Muslim, man jarra thawbahu bataran lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamah, wanda duk zai ja tufarsa yana mai nuna isa ranar gobe kiyama, Allah ta'ala ba ma zai kalle shi ba. Akwai hadisin Abu Dharr a cikin Sahih Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatu la yanzuru Allahu ilayhim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim yawm al-qiyamati wa lahum adhabun alim, al-musbilu al-munfiqu sil'ahu wal-munfiqu sil'atahu bil-halif al-kadhib, al-mannanu wal-munfiqu sil'atahu bil-halif al-kadhib wal-musbil. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane guda uku Allah ta'ala ba ma zai dube su ba ranar gobe kiyama, ba zai musu magana ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi, suna da azaba mai tsanani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka har sau uku. Abu Dharr yake cewa khabu wa khasiru man hum ya rasulullah, mutanen nan sun yi asara kuma sun taɓi, su wane ne ya ma'aikin Allah? Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi al-mannan, wanda yake kyauta kuma yayi bori, sannan wal-munfiqu sil'atahu bil-halif al-kadhib, da wanda zai ainihin bayar da, wato wanda zai sayar da kadararsa amma da rantsuwar ƙarya, wato riƙa rantsewa cewa kaza ya sayi kadarar nan domin a saye ta da tsada, ko kuma ya riƙa rantsewa kan cewa an saye ta kaza domin shi mai tayawa ya kara masa alhalin ƙarya yake yi, to wannan shi ma yana cikin wannan azaba. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wal musbiru izarahu, da wanda zai bar tufarsa tana jan kasa. Wa tarwar wal musbil izarahu, da wanda zai bar tufarsa tana jan kasa. Haka nan ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi tufarsa tana jan kasa, sai yake cewa da shi, ya Abdullah irfa izarak, ya Abdullah ka daga tufarka. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan gaban sayyidina Abubakar, cewa man jarra thawbahu kullahu lam yanzur Allahu ilayhi. Sai sayyidina Abubakar yake cewa idari yastarhi illa an yata'ahaduhu ya Rasulullah, qala lasta mimman yaf'alu khuyala. Ce ya Rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya ja tufarsa a ƙasa, Allah ta'ala ba zai kalle shi ba ranar gobe kiyama. Sai sayyidina Abubakar yace ya Rasulullah, ni tufata takan ja ƙasa amma nakan janyo ta, wato takan saki ta ja ƙasa amma nakan dago ta in dawo da ita yadda ya kamata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai baka daga cikin wanda suke yin shi bisa wato bisa jiji da kai da nuna isa da takama. Haka nan sayyidina Umar, lokacin da yake cikin rashin lafiyarsa, wani mutum ya zo duba shi, da ya zo ya gaishe shi ya juya zai tafi, sai ya dubi ya kula cewa yana taki tufarsa. Sai yake ce masa, ya Abdullah irfa izaraka fa innahu anqa li thawbika wa ardha li rabbik. To ya kai bawan Allah, ka daga tufarka, fa innahu arda li rabbika, domin wannan zai fi jawo saman maka yardar Ubangijinka. Sannan kuma wa anqa li thawbika, zai fi sa tufarka ta tsafta, ta yi tsafta. To duk waɗannan hadisai da ire-irensu suna nuna cewa tufar mutum bai dace ta ja ƙasa ba, sawa'un dogon riga ce ko wando ne ko wani abu mai kama da wannan, ko alkyabba ce, bai halatta ya sake ta tana jan ƙasa ba. Wai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata, da yake cewa uzratul mu'min ila nisfis saq wa in kana wala budda ila al-ka'bayn wa aswar min al-ka'bayn fa fi an-nar. Wato uzratul mu'min, abin sawar wato tufar mu'mini, tana tsayawa ne rabin koli. Wa in kana wala budda, in kuma lalle sai ta wuce nan, fa ila al-ka'bayn, to kar ta wuce idan sawu, fa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar, duk abin da ya wuce idan sawu to a wuta. To shine malamai suka ce hukuncin kalabi ne. Akwai hukuncin mutumin da yake sakin tufarsa ta wuce idan sawu ta ja ƙasa, kuma yana mai jiji da kai da girman kai, to wannan azabarsa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Zar, cha salasatu la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutane uku Allah ta'ala ba zai kalle su ba ranar gobe kiyama, ba zai yi musu magana ba, ba zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Annabi ya faɗi wannan hasa uku a ciki, ya ce wal musbil izara. To wannan shine wanda zai saki tufarsa tana jan ƙasa, tare da nuna isa, tare da nuna taƙama da girman kai da wulaƙanci ga mutane. To wannan shi azabarsa ita ce wannan. Sannan kuma wanda zai saki tufarsa ta ja ƙasa ba tare da ainihin girman kai ba, to shine wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mai cewa uzratul mu'min ila nisfis saq wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. Abinda yake ya karu sama da idan sawu, to wannan a wuta. To kaga wannan azabar ta takaita ne akan abinda ya karu, wato iya abinda ka kara na tufar kai wuce idan sawu har ya kai yana jan kasa ba tare da girman kai ba, to iya nan za a kona mutum. Wancan kuma yana nuna Allah ba zai yi masa kallo na rahama ba, ba zai tausaya masa ba, kuma yana da azaba mai raɗaɗi. Saboda haka azabarsa ta fi ta wannan wanda shi babu girman kai a ciki. Sannan shi batun girman kai, kamar yadda Ibn Abdul Barr yake cewa, wato ko babu komai da yake nuna munin wannan aiki, face kasancewar mutum in ma shi ba mai girman kan bane, to ya kwaikwayi aikin masu girman kai, wanda shi kansa wannan abu ne mai muni a ce ka kwaikwayi aikin waɗanda suke da girman kai. Sannan za mu ga sayyidina Abubakar, saboda shi a halittarsa mutum ne wanda yake ba shi da ƙiba, don haka in ya sanya in ya daura izarin sa ma kwancewa yake sai ya ja kasa sai ya janyo shi shi yasa lokacin da ya ji maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wanda duk ya ja tafasa kasa Allah ba zai kalle shi ba ranar gobe kiyama sai ya ji tsoro saboda shi wani lokaci tafashi tana jan kasa to shi ne ya ce wa ya rasulullahi izari yastarhi illa an yata'ahaduhu yakan saki yastarhi shine yakan saki wato in ya daura shi yakan sun kwance sai yayi kasa yace illa an yata'ahaduhu sai dai bana ina kula da shi wato da zaran naga ya kwance zan kuri in dawo da shi ya kama kogona annabi yace to lasta mimman yaf'alu huyala annabi ya bashi shaida to wasu suna hujja da wannan akan su take tufasu su take wandan su ko su take riga su ko su ji alkibarsu a kasa su ce ai ba da girman kai suke yi ba su ce ai Abubakar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu matsala tattare da shi to kaga anan ba su kula ba cewa shi sayyidina Abubakar na farko dai bai yi tufarsa ba tun farko ta ja kasa saki take don cewa yastarhi tufafi na suna saki kaga ashe ba tun wajen dinki bane yace a dinka masa tufarta sa ta ja kasa tufarsa daidai da shi take amma kasancewar sa baya da kauri saboda haka tufar ta kan kunce tunda izari ne lokacin suke daurawa sannan na biyu cewa da yayi ata'ahaduhu ina kula da shi wato in ya saki bana barin shi a haka sabanin wanda zai za a yi masa dinkin sa tun farko a haka yayi ta tafiya a haka kaga ba zai kwatanta kanshi da sayyidina Abubakar a nan ba sannan na uku sayyidina Abubakar ya samu shaidar wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha ya samu shaidar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda babu ta yadda za a annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abinda ba haka ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya wanke shi cewa baka cikin wanda yake yin haka bisa girma kai ba shi ya wanke kansa ba to in kaga mutum yayi a yau ba inda zai je ya samu wani mutum mai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da zai iya wanke shi sannan kuma shi in ya wanke kansa yace shi ba da girman kai yake yi ba anan ya shiga cikin fadar Allah ta'ala da yake cewa la tuzakku anfusakum wa alam biman ittaqa kada ku rika tsarkake kanku Allah ta'ala shi yafi sanin mai tsoron sa saboda ka ya shiga cikin masu tsarkake kansu alam tara ila ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha Allah ce baka ga waɗanda suke tsarkake kansu ba ai Allah shi yake tsarkake wanda ya so saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake magana da wahayi daga ubangijinsa yana da dama ya tsarkake sayyidina Abubakar amma a yau baka da wani wanda zai ce lasta mimman yaf'alu khuyala ashe kaga abin da yafi daidai shine ka tsaya ka kula da tufafinka ka tsaftace su domin ka samu yardar ubangijinka wannan shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da wannan masala
to sai kan baya ta gaba da take cewa menene hukuncin zagin wanda ba musulmi ba sako daga sadiq
to shi zagi kwata-kwata baya daga cikin abin da Allah ta'ala ya bautar da musulmi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni lam ub'ath la'ana ni ba aiko ni in zama mai zagi ba mai la'anta ba ban zama mai la'anta ba lokacin da sahabbai suka ce ya rasulullahi ala tal'anil kuffar ya ma'aikin Allah ba za ka la'anci kafirai ba sai ya ce inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmatan ba aiko ni mai la'ana ba mai zagi ba an aiko ni da in zama rahama Allah yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga mu'minai saboda haka Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da rahama ne ba da la'ana ba don haka dukkan wani wanda yake mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama mai koyi da shi to ba zai zama haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysal mu'minu bila anin wala fahashin wala mutafahish mu'mini ba mai la'ana bane ba mai magana alfasha bane ba mai maganar banza bane saboda haka baya daga cikin koyarwar musulunci mutum ya zama mai la'ana mutum ya zama mai zagi ko da waye ko ga waye ma tunda annabi cewa akai ala tal'anil kuffar yace a kuma sannan zamu ga ladabi da Allah ta'ala ya yi wa mu'minai alqur'ani ya nuna musu hatta ma ba ma shi kansa kafirin ba ko abin bautawa sa kaka zaga kaka zage gunkin sa da yake bautawa ko wani dutsen sa ko wani ta tsumburbura sa ko wani abin sa kada kai haka dan shi in ya tashi rama shi ma Allah da kake bauta zai zaga kaga anan a ka jawo abin da yake an yi wa Allah ta'ala abin da ba daidai ba Allah ta'ala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi abinda suke bautawa ba Allah ba. Su in suka tashi fa za su zagi Allah ne bisa ta'addanci da zalunci ba tare da ilimi ba. To kaga idan har Allah ta'ala ya hana ka zagi gunki da kafiri yake bautawa, dan babu aula. Abinda yafi dacewa a ce kada ka zagi shi karan kansa kafiri din. Saboda abinda duk yake zagi ne ba za ka yi shi ba. Akwai wani lokaci mutum zai iya yin wata magana wani ya ce zagi ne, to kaga wannan ba shi ake magana ba. Wato kamar a ce abin nan da kuke bautawa baya ji, baya gani, baya amfanar da ku, baya cutar da ku, ku ne da bautar masa. To sa iya daukan wannan zagi ne, to amma wannan ba shi ne zagi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya wa Qurayshawa irin waɗannan maganganu, cewa kuna bauta abin da baya ji, baya gani, baya amfanar da ku komai, kuna barin wanda yake Allah mai ji mai gani, wanda yake amfanar da ku, yake kare muku cututtuka. Sai suke cewa yana zagin allolin su. Haka suka zo suka ga Abu Talib cewa ka hana dan uwanka zagin allolin mu, yana zagin allolin mu, yana nuna cewa wawaye ne marasa hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zagi, amma maganar da ya faɗa ta gaskiya ita ce suka man latan kwasata, suka mai da ita zagi. To wannan ba shi ne ake nufi da zagin ba. Dan ka ce wani abu da mutum yake yi ba daidai yake yi ba, ko wani abin da yake bautawa ko ya riƙa ba Allah ba, ba zai amfane shi a ranar lahira ba, ba zai kade masa wata cuta ba, ba zai jawo masa wani amfani ba, sai ya ce ka zage shi, to wannan ba shi ake nufi ba. Abinda ake nufi dai ka faɗi wata kalma ta batanci. Zagi dai ba haushin kace zagi ya san hakikanin abinda ake nufi zagi. To wannan shi aka hana. Ba daidai bane mutum ya zagi wanda ba musulmi ba, ko ya zagi abin bautarsa, ko ya zagi wani wanda zai iya ainihin shi kuma in ya tashi bayar da martani zai faɗo kato bara ce, zai faɗo wata kalma ce mai muni gare shi ko ga addininsa ko ga abin da yake bautawa. Allah ya kiyaye mu.
Amin. Sai sakon Abubakar Muhammad Kazaure wanda yake cewa mutum ne kujerar hajjin garinsa ta kare, sai ƙaryar shi dan wata jihar ne ya siya da sunan jihar, yaya hukuncin su yake?
To ita ƙarya ba ta da amfani. Duk inda mutum yake gaskiya tana bashi abin da ƙarya ba za ta bashi ba. Idan yana da alaka da jihar ya ce shi da jihar ne babu laifi, amma in baya da alaka da jihar ya yi ƙarya, to ba za a ce hajjinsa ba ta yi ba, hajjinsa ta yi, alakar ƙaryarsa daban, hajjinsa daban. Amma yin hakan dai ba shi ne aula ba, kasancewar bai yi ba ya fi akan ya yi haka.
To sai sakon da yake cewa shin ya halatta mutum ya janyo yaro daga sahu na biyu shi ya shige na gaba alhalin yaron ya riga shi zuwa?
To ya danganta. Idan ya kasance sahun gaba kusa da liman, daidai liman, wato mutanen da suke bin bayan liman, wanda in liman ya yi rafkanuwa zai iya jawo wani ya sashi ya zama na'ibinsa, ko abin nan idan liman ya kasance ya bace a karatu za su tada shi, ko wani abu irin mai kama da wannan wanda zai taimaka wa liman, to kamata ya samu masu karatu, masu ilimi wanda za su iya mai gurbin liman ko da bukatar haka ta taso. Bai kamata wanda ba su da ilimi ko da ba yaro ba ne ko babba ne, da ba shi da ilimi kamata ya zama na wannan gurin an bar wa waɗanda suke da ilimi, ko da karatun liman ne ya cije masa za su ita da shi, ko da liman ya samu tangarɗa da zai sa ya fita daga sallah zai iya jawo wani ya zama na'ibinsa, to kamata ya zama kusa da liman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha, wanda yake cikin sunan Tirmidhi. Liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha, masu cikakken hankali, masu ilimi su zama a bayana. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce su zama su ke bi na a baya. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda ya tabbata da gare shi in ya zo sahu ya kula cewa kusa da liman akwai wani wanda ba mai ilimi ba. Mun san Abdullahi dan Mas'ud makarancin Alkur'ani ne, yana daga cikin manyan makaranta Alkur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida, ya ba su certificate cewa a koyi karatun su ma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce koyi karatu irin karatun Ibn Ummi Abd, Ummi Abd shine Abdullahi dan Mas'ud. koyi karatu irin karatun sa sauraka yana da ilimi don haka in ya shiru sahu ya kula cewa kusa da liman akwai wani wanda ya tabbata cewa ba mai ilimi bane amma gashi a sahu kusa da liman sai ya jawo shi sai ya shige gidan sa aka taba shi sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyali ne min kullul ahlami wan nuha saboda haka akwai bukatar wannan to in har kasance yaro ba mai wayo bane ko ba mai karatu bane ya kasance a daidai kusa da liman to wannan kuma wani wanda yake da ilimi ba wai kawai girman shekarun sa ba ko girman jikin sa a yake da ilimi kuma yake ganin kusancin sa da liman zai taimaka ga tayar da liman in ya bata ko kuma shigewa ya karasa wa mutane sallah idan an bukaci haka sai ya jawo yaron ya shiga to wannan ba ce ya kuskure ba amma haka kawai saboda shi babba ne wancan kuma yaro ne kuma yaron nan ba wanda zai yi ta wasanni ba da shagaltar da masallata a yaro ne da ya fara hankali in ya shiga sallah zai tsaya ya yi tare da masallata ba tare da ya kawo wasanni a ciki ba to ba daidai ba ne kawai ya zo janye shi su ma yara suna da haƙƙi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in sun kai shekara 7 ya umarce shi da sallah in sun kai 10 ya zama na basi ba da ke su kaga shi ma yana da haƙƙi a cikin sallar nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umarce shi yin sallar kuma yana daga cikin tarbiya da karfafar yaro da karfafa masa gwiwa a bar shi ya zo masallaci kuma ya shiga sahu kamar yadda kowa yake shiga idan har ya kasance yaro saboda kawai yana yaro za a rika kyararsa ana daka mishi tsawa wai ya shiga sahu ko ya zo masallaci to wannan kaga an yi akasin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi makon a ja hankalinsa a cusa masa san abin a cusa masa san sallar in ya zo masallaci gobe ya je na sha'awar ya dawo an yi abin da zai wato razana shi ko ya harzuka shi ko ya fara jin cewa shi a sheda man bai cancance ya zo masallaci ba saboda haka ba daidai ba ne kawai saboda yaro yana yaro a cire shi daga sahu ta yi ba ya kasance shi ya fi cancanta da wannan gurin sama da wani wanda yake da shekaru saboda shi watakila ga shi da ƙananan shekarunsa amma ya haddace da yawa daga cikin alkur'ani mun san cewa a musulunci babu wani wata hujjar da ta ce sai balagagge ne zai jin sallah yaro karami ma yana jin sallah kamar da Umar ibn Salama sai ma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa mutanansa sallah alhalin dududu bai fi shekara shida 7 ba amma yana jin mutanansa sallah saboda kasancewarsa ya fi su karatun alkur'ani don haka yaro zai iya kasancewa ma shi ya fi cancanta da wannan gurin saboda haka ita yarinta din shi ba ita ce abin dubawa ba dacewar a ce ya tsaya a wannan guri in kuma sahun gaba ne can gefe da gefe inda babu ma matsalar dan abin nan dan yaro ya tsaya ba daidai bane a jange shi saboda haka sai a kula da wannan abin ba sa sha'ani ne na girma ba sha'ani ne na karatu kuma tarbiya tana hukunta cewa a bar yaro ya shiga sahu a kuma ƙara karfafa gwiwarsa kada a riƙa yin abin da zai kore shi daga masallacin ko ya sashi ya tsane zuwa masallaci
to sai abin da ke cewa malam yanzu halin da muke ciki mutum ko da haƙinsa za a bashi sai ya ba da cin hanci kamar ɗaukar aiki ko kuma ƙara matsayi a wurin aiki to ya halaccin bayarwar
to kamar yadda muka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'anar rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mai rashi ba da rashawa da mai karɓar rashawa wato ya tsine wa mai cin hanci da mai karɓar cin hanci abinda malamai suke cewa mutumin duk da ainihin bai cancanci abu ba aka ce ya kawo kuɗi a yi masa saboda wannan kuɗin to shi wanda ya bayar Allah ya tsine masa shi ma wanda ya karɓa din Allah ya tsine masa saboda bai cancanta ba kuɗinsa ya bayar shi kuma wancan ya ɗauka ya bashi duk da ya san bai cancanta ba saboda ya bashi kuɗi to Allah ya tsine masa wanda shi ne cin hanci shi ne rashawa shi ne yake kashe al'umma yake kashe cigabanta kashe tattalin arzikinta yake kashe kyakkyawar zamantakewa a cikinta komai zai lalace matukar ana samun irin wannan to amma malamai suka ce yayin da mutum haƙƙinsa ya zama ya makale ba zai fita ba wani ya yi kaka gida ya rike haƙƙin nan nashi ya kakkange ya nemi sai ya bashi wani abu sannan ya bashi haƙƙinsa to anan malamai suka ce anan in ya bayar dan ya kubutar da haƙƙinsa to bai bada shi a bangaren sa ba cin hanci ba wato shi a bangaren sa ba mai laifi bane shi wanda ya karba shi ne mai laifi tunda shi ne ya karba abinda bai cancanta ya karba ba shi kuma wannan ya bayar ne bisa tilas zumi ya kutar da haƙƙin sa wato anan ana duba cancantar mutum ga wannan abu kamar misali daukan aiki ne mutum ne ya zo ya yi interview ya bada takardun sa an gwada an duba an tabbatar cewa ya cancanta a bashi wannan aiki ya cancanci a bashi wannan matsayi to amma sai wani ya ce to ka cancanci a baka amma fa sai ka bada wani abu to yaga in bai bayar ba shi za a hana shi wannan aiki duk da cancantar sa to sai ya dauka ya bayar dan ya samu haƙƙin sa to anan shi bai yi laifi ba wanda ya karba shi yayi laifi ko kuma promotion din kamar yanda ya fada ya kasance dukkan ka'idojin da ake bukata a cika na promotion din ya cika su amma sai wani yayi kabe kabe yace ba zai bashi wannan promotion ba sai ya bada wani abu yake ga in bai bayar ba kuma haka zai ta zama to sai bayar ne ya kubutar da haƙƙin sa shi ma anan babu komai a kansa amma shi wancan da ya karba yana da laifi saboda haka ana la'akari ne da cancantar mutum da kuma makarewar haƙƙin sa amma idan ya kasance shi bai cancanta ba promotion ne amma bai cancance shi ba saboda bai cika ka'idojin da ake bukata a cika ba kafin yi wannan promotion amma sai aka ce in kai wani abu za a yi maka promotion din a haka sai ya bada wani abu to anan ya bada cin hanci saboda ka shi mai laifi ne wanda ya karba kuma ya shi ma mai laifi ne ko aiki ne za a dauka bayan an yi interview ya fadi ko takardunsa wato ba su cika abin da ake bukata ba sai aka ce da shi amma duk da haka in ka kawo kuɗi za a ɗauke ka a hakan sai ya bayar aka ɗauke shi to anan shi ma mai laifi ne shi wanda ya karba mai laifi ne don haka abin da yake cewa anan tambayar sa haƙƙin mutum ba zai fita ba sai ya bada wani abu ko promotion ne ya cancanta ba za a ba shi ba sai ya bada wani abu to anan zai iya bayarwa don ya kubutar da haƙƙin sa amma wanda ya karba ya sani bai ci halal ba abin da ya ci haramun ne ya ci rashawa
ta sai sakon Zainab Faruk da take cewa dan Allah mallam ina so a yi min karin bayani akan batun da ke cewa al-irqu da sas shin wai hadisi ne
to akwai hadisi da aka rawaito da wannan lafazi hadisin Umar ibn Umar Anas ibn Malik amma dukkanin su babu hadisi daya da ya tabbata babu hadisi daya da ya tabbata cewa al-irqu da sas ko takhayyaru linutfikum fa inna al-irqa da sas wato ku zabi matan da ya kamata ku aura domin wato al-irqu irqu shine jijiya jijiya na shiga wato jini tana shiga jini ko asali yana shiga jini babu shakka a musulunci ana son in zaka yi aure ka zabo mace wacce take da addini take da halaye na kwarai kuma take irgidan mutunci ce irgidan gida ne wanda yake na mutunci gida na mai addini ana buƙatar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tun kahul mar'atu li 40 limaliha wa lihasabiha wa nasabi wa jamaliha wa lidiniha alayka bi dhati dini taribati yadak ana auren mace saboda ko dukiyarta ko asalinta ko kyanta ko addininta Annabi ya ce to amma ka alayka bi dhati dahuri ka samu mai addini in ba haka ba za ka samu matsala to wannan ya nuna kenan ba laifi mutum ya auri mace mai addini mai asali ko mai addini mai kyau ko mai addini da ta cika ma waɗannan sharuɗa guda hudu mai addini mai dukiya mai addini mai asali mai addini mai kyau amma kai ya dauki mai kyau ba addini ko mai asali ba addini ko mai dukiya ba addini in yin haka zai samu matsala don haka ba laifi ba ne idan mutum ya yi wannan ya yi bincike domin ya samu wannan amma ba wai yana nufin idan aka samu yarinya mai addini mai mutunci amma iyayenta ba haka ba su iyayen nata ba su da mutunci ba su da addini ba su da kula da kansu ita ta zama zakka a gidan ta yi wa watakila yayyanta duk a haka suke to anan shi anan idan ya auro ta ya taimaka mata ya yi abu mai kyau domin ya taimaka mata don ta tsira da addininta ta tsira da mutuncinta ta tsira da kamalarta anan ba za a ce ayi al'irqu da sas kaka aure ta ƴaƴanka ma su zama wato lalatattu marasa mutunci kamar kakannin su, a'a wannan ba daidai bane. Ta yiwu ma ya zama da iyayenta ma ba musulmi ba, cikin mata da sallallahu alaihi wasallam sanda yake auren wasu iyayensa ma ba musulmi bane, daga baya suka musulunta kamar wato ainihin a matarsa Ummu Habiba. Ummu Habiba lokacin da take matarsa a gidansa Abu Sufyan da mahaifiyarta Hindu duk ba musulmi bane, da dan uwanta Muawiya duk ba musulmi bane, amma da sallallahu ya ci gaba da aurenta. Akwai wanda ya aure ta iyayenta ba musulmi ba kuma suka mutu ba musulmi ba, kamar Safiyya bintu Huyay, babanta Yahudi ne amma ita na cikin Ummul Mu'minin. Saboda haka ba wai laifi bane da mutum ya aure wacce iyayenta ko ba musulmi ko ba mutanen kirki ba ko ba abinda ba, matukar ita ta zama mai addini ce mai kyauci. Maganar al'irqu da sas wannan ba gaskiya bane, wannan hadisin bai tabbata ba.
Sai sakon da yake cewa malam mutumin da yake da kanti da me zai fitar da zakarsa, sako daga Hamza Al-Hassan Khalid.
So mutumin da yake da kadara ta kanti, yana da kayan sayarwa a ciki, idan shekara ta yi zai lissafa kayansa da yake sayarwa, zai lissafa nawa ya sayi kayan, zai lissafa kudin da ya sayi kayan nawa ya sayi su, in ya lissafa ya ga sun kai lissafi to zai fitar da zakka, zai ba da kaso 1/40 na abin da ya kama na kimar kudin kayan. Ba zai lissafa da shagon ba, a kaddara shagon nashi ne ya sayi shagon kuma da tsada ya sayi shi, to zai lissafa da shagon bai ce to ai kantin zai yi kaza, da haka kayan ma in aka hada za su yi kaza, sannan aka tara zai su yi kaza, a'a kawai kayan zai lissafa, kadara zai lissafa, nawa ya saya ya lissafa, ya so sai ya fitar da, wasu malamai suna cewa zai lissafa da kudin da ake sayar da ita a lokacin, ba kudin da ya saya ba, saboda kudin da ya saya din zai iya zama kadara ta fadi, da ya sayi ta da tsada amma ba sai da ita, haka kaga ba za a ce ya lissafa da wannan ba, wasu kuma suna cewa ya lissafa da kudin da ya saya, domin in ya lissafa da kudin da ake sayarwa ta yi kuma shi bayan ya gama lissafi kuma kadara ta fadi. Layi halin idan har kudin da aka saye ta din yana nan ba bai yi kasa ba, ya lissafa da wannan din, to sai ya fitar da zakarsa bisa kimar da wannan farashin ya bashi, wannan ita ce zakar kadara.
Sai sakon Umar Sheshe wanda yake cewa malam da Allah ya hukuncin wanda ya sha giya saboda ya samu kansa a kasa mai tsananin sanyi, kuma idan bai sha ba sanyin zai cutar da shi.
Baya halatta ga musulmi ya sha giya a kowane yanayi, giya ba za ta taɓa zama magani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma harrama 'alayha, Allah bai sanya warakar ko maganin waraka ta wata cuta a cikin al'ummata ba cikin abin da ya haramta musu, don haka abin da Allah ta'ala ya haramta haramun ne, ba zai zama waraka ba. Saboda haka sai ya bi hanyoyin da dole ne a ƙasar akwai musulmi, in kana maganar ƙasashen Turai kamar abinan ƙasashen ƙasar Rasha da jamhuriyoyin da suke gere da ita, duk akwai musulmi, ko ba na jin cewa dukkan wani musulmin da yake gurin ɗan giya ne, dole suna rayuwa kuma akwai hanyoyin da suke bi wajen kare kansu, amma shi ɗan ne zai mutu hudu ba cewa in ya sha giya to zai zama ta kare shi daga sanyi, wannan ba zai halatta gare shi ba, don haka koda da sanyi mai tsanani a ƙasa ba zai halatta masa ya sha giya ba.
Sai sakon da ke cewa malam wai shin wane ne Ibn Kathir?
Ibn Kathir malami ne daga cikin manyan malamai na addinin musulunci wanda suka yi gagarumar hidima ga addinin musulunci, musamman alqur'ani, tafsirin alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wato hadisansa. Ibn Kathir sunan shi Isma'il ibn Umar ibn Kathir, Isma'il ibn Umar ibn Kathir ibn Daw ibn Kathir, mutumin Siriya ne kasar Sham, a yanzu an haife shi a wani gari da ake kira Busra, wato wani yanki da ake kira Busra a cikin kasar Siriya, daga baya ya dawo bayan rasuwar mahaifinsa yayin sai ya dawo da shi cikin garin Dimashq shine babban birnin Syria yanzu an haife shi shekarar 1701 mahaifinsa ya rasu tun yana dan karami yau shekara 7 ba san da mahaifinsa ya rasu yayansa ya kawo su ya dawo da sunan Dimashq inda ya karatu ya haddace alqur'ani ba shekara 10 ba ya lazimci manyan malamai domin garin Dimashq a wancan lokaci gari ne da ya shahara da malamai irin su abunna al-Imam an-Nawawi da ƴaƴan Qudama al-Qudama da al-Maqdisiyyin da irin su Abu al-Hajjaj al-Mizzi irin su al-Hafiz al-Zahabi irin su Alamuddin al-Barzali irin su Ibn Kathir irin su Ibn Shuhna manyan malamai wanda suka yi fice a fannoni daban-daban sun kasance nan ne garin da suke zaune saboda haka ya zo wani gari wanda yake tattare da manyan malamai haka ya lizumci malamai ya karanta littattafai ya haddace da dama daga cikinsu ya race littattafan hadisi masu yawa ya kuma zauna da malamai waɗanda suke masana masu yawa irin su Alamuddin al-Mirza'a irin su Abu al-Hajjaj al-Mizzi wanda ya karanta littafinsa a gabansa littafinsa tazibul kamal fi asma'ir rijal har ma ya auri ɗansa da zama surukinsa haka nan ya yi karatu a gurin abul abbas ibn taymiya rahimahullah ya yi karatu a gurin al-hafiz al-zahabi wanda shi ne babban malamin tarihi a wannan lokaci da kuma ilimin hadisi ya yi karatu a wajensa banda shi ya karatu a wajen malamai da dama kamar ibn rajab Alhambali wanda ya tasirantu da malamansa ta fuskar ilimi sosai kuma ya ba da gudunmawa kwarai da gaske ta fuskar ilimin hadisi da kuma abin da ya shafi tafsirin alqur'ani tafsirinsa tafsirul azim wanda shi ne tafsirin alqur'ani alazim wanda aka fi sani tafsir ibn kathir tafsiri ne mashhuri da ya tattaro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganu na magabata wajen fassara alqur'ani wani littafin sa na tarihi shi ma mashhuri al-bidayatu wan-nihaya littafi ne mashhuri da ya dauko tarihi tun zamanin tun kafuwar duniya har zuwa zamanin sa da kuma littafin sa jami'ul sunan wal masani ko jami'ul masani da sunan littafi ne wanda ya kunshi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ɗimbin yawa wanda an buga shi cikin sifili a kimanin 37 don haka malami ne wanda yake shahararre kuma yana da rubuce-rubuce ya rasu hijirar manzon Allah tana da shekara 774 wannan shi ne Ibn Kathir a taƙaice
masha Allah Allah ya sa mu dace masu sauraro duka a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku kada ku manta za ku iya aiko da sakonninku na tambayoyi akan lambar waya 0805544413 da kuma 0707177644 ko kuma dai ta kan lambar waya 0703664145 haka zalika za ku yi aikowa ta kan adireshin email na fatawirrahama@yahoo.com ko kuma akan fatawirrahama akan shafin rahama radio a facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan radio rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zanguna fm da kuma shi malaminmu a dr sheikh muhammad sani umari jallemo malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sunana Anas Idris Hassan da na jagorance ku a wannan rana nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.